gwamnatin Ghana za ta ƙara ciwon lafiyar kwakwalwa a cikin jerin rashin lafiya da suke amfana da inshorar lafiya ta ƙasa. Sabon shugaban hukumar tsarin inshorar lafiya ta ƙasa Dr. Okoboyi shine ya faɗa hakan yayin da wakilan kamfanin magunguna na Johnson & Johnson suka kawo masa ziyarar taya murna a ofishin hukumar da ke Accra. Dr. Boyi ya ce hukumar ta buƙaci bayanai daga hukumar kula da lafiyar kwakwalwa kuma ta fara gudanar da bincike don tabbatar da yiwuwar ƙara lafiyar kwakwalwa a cikin jerin cututtuka da suke ƙarƙashin inshorar. A halin yanzu, kimanin kashi 95 cikin 100 na cututtukan da ake yawan fama da su a Ghana suna cikin gajiyar inshorar. Masana lafiyar kwakwalwa a Ghana sun yi maraba da wannan hubbasa da gwamnati ta yi, domin sun jima suna kira ga hukumar da ta ƙara lafiyar kwakwalwa cikin tsarin inshorar. Dr. Nasiba Tahir Swala likitar kwakwalwa ce kuma malama ce a Jami'ar Musulunci da ke Accra.
Babban bishara ne sosai da muka ji cewa za a ƙara mental health kan health insurance. Mu ma'aikatan bangaren kwakwalwa muna da damuwa sosai, kuma mun yaki kan wanga kamar ya kamata a dibiya shi kan health insurance. Shi sa mun murna sosai domin zai taimaka ma aikinmu, kuma zai taimaka ma mutanen da suka zo neman kiwon lafiya bangaren kwakwalwa. Shi sa wanga kuma zai taimake mu ne ya shaja su zo neman jinya, da sani cewa in sun zo health insurance ya cover, ya kunshi kiwon lafiyar mu duka. Kai da kwakwalwa yana nan ne tare da bangaren jiki duka. Shi sa inda ya samu matsala dole ne ya kamata mutum ya zo neman jinya. To inda ya zama da saboda kudi mutum bai iya yanzu bishara ya zo, zai zama sauki ma kowa, kuma zai ba da hanya ya sa mutane su zo neman jinya. Muna jin dadi, muna roƙon Allah ya sa a tabbatar.
Dr. Asma'u Ayub ta ƙara muryarta kamar haka.
Sunana Asma'u Ayub, kuma ina cikin masu ilimin kwakwalwa, shine licensed psychologist a Ghana. Wanga maganar da ya zo game da yanayin yanda za a kara ciwon kwakwalwa a cikin health insurance mu ya kawo mana murna sosai daga mu masu ilimin kwakwalwa kenan na Ghana, domin muka duba ciwon damuwa da kuma ciwon stress hakan ga wayan ga buduka ba abin da insurance mu yake duba ba. Isa yanda za so ma a duba iso wayan ganga duka mutum yana cikin wanga musuwa duka, insurance zai iya ya duba me shi da zai yi kyau sosai, kuma za zai kawo wani sanyi daga cikin health system mu.
Ba da jima ba dai gwamnati ta amince da cutar kansar yara guda hudu a cikin tsarin inshorar lafiyar. Daga ciki akwai matsanancin sankarar jini da bargo. Har wa yau kuma hukumar na kan hanyar shigo da magungunan cutar borin jini nan ba da jimawa ba cikin tsarin. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.